Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Talata 18 ga watan Yuli na shekarar 2017. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai.
Gwamnatin Amurka ta sake tabbatarwa jiya Litini cewa Iran na kiyaye sharuɗin da aka gindaya mata a yarjejeniyar da aka cimma kan shirin ta na nukiliya. Yunkurin jam'iyyar Republican na canza tsarin kiwon lafiya a Amurka na baya-bayan nan shi ma ya ci tura a jiya Litini. Sannan Amurka ta yaba ma kungiyar tarayyar Turai saboda kakaba takunkumin da ta yi jiya Litini ma wasu manyan jami'an sojin Siriya da wasu masana ilimin kimiyyar kasar.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa matashiyar nan yar kasar Pakistan Malala Yousafzai ta kai ziyara fadar shugaban Najeriya ta kuma gana da mukaddashin shugaban kasa Yemi Osinbajo. Bayan haka za ku ji cewa yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don tunawa da irin gudunmuwar da marigayi Nelson Mandela ya bada wajen yaki da nuna wariyar launin fata a Afirka ta Kudu. A jamhuriyar Niger kuma za ku ji cewa wata kungiyar ake kira ILJ na gudanar da wani taro don tattauna yadda za a magance barazanar kwari masu lalata amfanin gona. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna dauke da shirin noma wanda Sarfi Lahashin Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Gwamnatin Amurka ta sake tabbatarwa jiya Litini cewa Iran na kiyaye sharuɗin da aka gindaya mata a yarjejeniyar da aka cimma kan shirin ta na nukiliya, yarjejeniyar da a baya shugaba Donald Trump ya kira yarjejeniya mafi muni da aka taɓa yi. Bisa ga dokar Amurka, dole ne ma'aikatar harkokin waje ta sanar da Majalisar Tarayya kowane lokaci musamman bayan kwanaki 90 kan halin da Iran ke ciki game da kiyaye yarjejeniyar. Wani babban jami'in gwamnati ya ce ko da yake Iran na kiyaye yarjejeniyar a aikace, shakka babu tana saba ma yarjejeniyar bisa manufa. Ya kara da cewa gwamnatin Trump na aiki tare da kawayenta wajen daukar tsauraran matakan ganin an aiwatar da yarjejeniyar. Babban jami'in na gwamnati ya ce fadar White House har yanzu ta yi imanin cewa Iran na ɗaya daga cikin gwamnatoci mafi hadari a duniya. Ya yi nuni da goyon bayan da Iran ke baiwa ayyukan ta'addanci da ci gaba da gaba da Isra'ila da hare-haren intanet da take kawai Amurka da kuma yawan take-taken haƙoƙin ɗan adam.
Yunkurin jam'iyyar Republican na canza tsarin kiwon lafiya a Amurka na baya-bayan nan shi ma ya ci tura jiya Litinin, bayan da wasu ƙarin 'yan majalisar dattawan Amurka biyu suka ce ba za su goyi bayan ƙudurin dokar ba. Shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawa Mitch McConnell ya gabatar a makon jiya. Senator Jerry Moran daga jihar Kansas da Mike Lee daga jihar Utah sun fitar da ɗaiɗaikun bayanansu da daren jiya Litinin, suna cewa ƙudurin dokar bai wadatar ba wajen shafa dokar kiwon lafiya ta yanzu wadda tsohon shugaban ƙasa Barack Obama ya kafa. Kuma ƙudurin bai kunshi isasshen tsari na hana ƙaruwar kuɗin inshorar lafiya ba. Wasu 'yan Republican ɗin kuma na adawa da sabon ƙudurin ne saboda zai kai ga raba miliyoyin mutane da inshorar lafiyarsu, musamman wajen rage ɗaukar nauyin Amurkawa masu ƙaramin ƙarfi a ƙarƙashin tsarin da ake kira Medicaid. Wannan shi ne cikas na biyu da McConnell ya gamu da shi cikin watanni biyu bayan ya janye shirin kaɗa ƙuri'a a kan ƙuduri na farko a watan Yuni, bayan da ta bayyana ƙarara cewa ƙudurin ba zai samu isassun ƙuri'u ba. 'Yan jam'iyyar Republican dai su ne ke da rinjaye a Majalisar Dattawan ƙasar da kashi 52 aka san 48.
To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Amurka ta yaba ma kungiyar tarayyar Turai saboda kakabata hukumar da ta yi jiya Litini ma wasu manyan jami'an sojin Siriya da wasu masana ilimin kimiyyar kasar dake da hannu a harin makaman guba da aka kai kan farar hula. Matakan haɗin gwiwa na Amurka da kungiyar tarayyar Turai wani bangare ne na hubbasar da ake yi a matakin ƙasa da ƙasa na ladabtar da gwamnatin Assad saboda saba ma daddiyar ka'idar ƙasa da ƙasa ta hana amfani da makamai masu guba a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert. Jami'ai 16 aka kakaba ma takunkuman an hana su shiga Turai kuma za a kwace kadarorin su dake turan. Ministan harkokin wajen Burtaniya ya bayyana matakin da kungiyar ta EU ta dauka jiya Litini din da matsayi mai kyau, sannan ya kara da cewa yayi farin cikin ganin ministocin sun hada kai wajen mai da hankali kan wannan batun. Da Majalisar Dinkin Duniya da hukumar hana amfani da makamai masu guba na gudanar da bincike na bai daya kan harin da aka kai a watan Afrilu da iskar sarin a garin Qanshaqun dake Siriya wanda ya halaka mutane akalla 87. A hotunan bidiyon harin akwai inda ke nuna yara na fitar da kumfa ta baka kuma suna numfashi da kyar.
Ana zargin kakakin majalisar dokokin kasar Indonesia da kasancewa da hannu a wata tabargazar almundahana ta miliyoyin daloli na shirin katin shaidar zama dan kasa na Lateroni. Shugaban hukumar yaki da almundahana ta kasa August Raharjo ya fada a jiya Litinin cewa akwai isasshiyar shaidar da ke nuna cewa kakakin majalisar Setia Novanto na da hannu a wata almundahana ta sace dala miliyan 170 tsakanin shekarar 2011 da 2012 wanda kusan 1/3 dala miliyan 440 da aka ware ma wannan shirin. A cewar Raharjo, Novanto wanda shine kuma ciyaman din jam'iyyar Golkar yayi amfani da matsayinsa wajen azarta kansu da wasu wato azarta kansa da wasu mutanen. Amma a wani taron manema labarai da aka kira yau Talata, Novanto ya karyata wannan zargin. Akwai wasu jami'an gwamnatin Indonesia ma da ake zargi da kasancewa da hannu a wannan tabargazar, ciki har da ministan shari'a da kuma tsohon ministan cikin gida.
An yi lalata da yara sama da 500 a wata makarantar koyon waƙoƙin coci mallakar majami'ar Katolika a ƙasar Jamus a tsakanin shekarar 1945 zuwa 1992 a cewar wani rahoton da aka fitar a yau dinnan Talata. Wani rahoton lauya Ulrich Weber ya nuna cewa wasu mutane 49 sun yi lalata da yara maza akalla 547 a shahararriyar makarantar koyon waƙoƙi ta Don's Patzen.
To, labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Matashiyar nan yar kasar Pakistan mai suna Malala Yousafzai wadda ƴan Taliban suka so su halaka shekarun baya saboda gwagwarmayar da take wajen kare ƴancin mata, ta gana da muƙaddashin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo jiya a birnin Tarayya Abuja, kuma ta yi kira akan gwamnatin kasar ta tashi tsaye wajen inganta ilimi. Ga ƙarin bayani daga Nasiru Adamu El-Hikaya.
The first one was to ask the government to declare a state of emergency for education because the education of Nigerian girls and boys is.
Mun yi ganawa mai kyau inda nayi kira ga hukumomin Najeriya su kaddamar da dokar ta baci don dagewa ga bunƙasa lamuran ilimi ga yara maza da mata. Haka nan nayi kira ga duk kudin da za a kashe a wannan bangare ya zama an bayyana shi a fili. Matashiyar nan mai campaign din ra'ayin ilimi a duniya Malala Yousafzai ke magana jim kadan bayan ganawa da muƙaddashin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo a fadar Aso Rock. Malala Yousafzai yar kasar Pakistan da tayi suna da ƴan Taliban suka yi kuskure wa halakata bayan harbinta da bindiga, ta ci gaba da campaign ɗinta na bunƙasa neman ilimi da nuna alƙalami ɗaya, littafi ɗaya da malami ɗaya ka iya sauya duniya ta aminta daga jahilci. Wannan shine karo na biyu da Malala ta zo Najeriya, inda 2014 ma ta zo karo na farko da ganawa da matan Chibok ko kungiyar gwagwarmayar kwato matan wato BBOG, inda ta bada gudunmawa daga asusunta na ilimi. Kazalika ma ta gana da tsohon shugaba Jonathan.
I was really happy to hear positive response from the acting president that they are happy to ensure that they are happy with the suggestion of implementing emergency and for education.
Nayi murna cewa muƙaddashin shugaban Najeriya da sauran ministoci sun gamsu da kiran kaddamar da wannan dokar ta ta ɓaci, inji Malala. wacce mahaifinta da mahaifiyarta ke yi mata rakiya.
But I hope the other girls who are still under the abduction, that those Chibok girls and all other girls who are under the abduction of Boko Haram.
Malala wacce ta yi fata sauran matan Chibok da ke hannun ƴan Boko Haram za su kubuta, ta ce ta samu ma damar ganawa da matan da suka samu kansu. Wannan batu na neman ilimi kan zama babu zabi sai an neme shi ta hanyar makarantun gwamnati da masu zaman kansu da ke da dan karen tsada. Duk da haka na tattauna da malami wata tsangayar almajirai a Abuja, Aliyu Sisa Fas, wanda ya ce muhimmancin neman ilimin zamani baya ga na addini ya kai ga samun nasarar almajiransa 40 zuwa yanzu sun samu digiri.
Su suke jagorantar mutane baki daya. Saboda haka muke fata Allah ya hada kanmu ƴan Najeriya baki daya, ya kuma samar da zaman lafiya a Najeriyan mu, ya samar da arziki, ya samar da ci gaba. Sannan ya hada kanmu baki daya da musulmi da wanda ba musulmi ba, dan arewa da dan kudu, kowa ya zo a hada kai a taimaki kasa, a raya kasa ta hanyar ayyuka masu amfani, ta hanyar ilmantarwa da wa'azantarwa da wayar da kan jama'a da kuma addu'o'i wanda muke yi a kullun a kowane lokaci a kowane hali.
Malala Yuzai mai shekaru 20 yanzu kan zaga kasashen duniya don kamfen ga lamuran ilimin zamani, inda ko kwanan nan ma ta zaga yankin Kurdawa a Iraki. Masu sharhi na ganin Taliban sun harbe ta ne saboda yadda take caccakar su da nuna koma baya suke haddasawa a yankin Pakistan da Afghanistan. Nasiru Adamali, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. Ranar 18 ga watan Yuli rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin tunawa da marigayi Nelson Mandela, tsohon shugaban Afirka ta Kudu kuma jagoran kwatowa bakaken fata ƴanci daga Turawa mulkin mallaka a ƙasar. To ko yaya wasu ƴan Najeriya ke ganin wannan jangwarzan? Wakilan sashen Hausa a Lagos, Babangida Jibril, ya aika mana da ƙarin bayani.
A rana mai kamar ta yau dai, Majalisar Dinkin Duniya na umartar al'umma duniya da su koyi da halayensa wajen sadaukar da kansu domin ba da gudunmawa wajen ci gaban yankuna ko kasashensu baki daya. A cewar Majalisar Dinkin Duniya dai, kowane bil'adama yana da irin rawar da zai iya takawa wajen ci gaban al'ummarsa. To ko ya wasu ƴan Najeriya ke ganin wannan jangwarzo na Nelson Mandela, wanda ya kasance bakar fata da ya shugabanci kasar Afirka ta Kudu bayan ya shafe shekara da shekaru na gugurmaya na samun ƴancin ƙasar daga Turawa, ƴan mulkin mallaka da kuma nuna wariyar launin fata? Ga dai abinda wasu ƴan Najeriya ke cewa.
Magana game da Mandela, bai da wanda za a kwatanta da shi a nawa sanin, don saboda mutumi ne wanda yake ba wanda za ka iya kwatanta ka cewa ne yayi kaman shi. Kuma armin alherin da ya ma ƙasan shi, ni ma ina fata a nan Najeriya mu samu wani yayi kwatancen haka mu ma nan a yabe mu, kaman don saboda yabon wannan bawan Allah ana yabon ƙasan, mu ma mu samu haka a Najeriya, muna fatan haka insha Allah.
Ni bunda zan iya cewa akan Nelson Mandela, mutumi ne mai kwazo da iri a Afrika dai, a ce ana president a South Africa babu irin shi. Irin development da aka samu lokacin da yazo ƙasan nan har yanzu history shine zai bada labari akan Nelson Mandela, dan irin abubuwan da ya masu har duniya ta nade ba za a samu irin shi ba.
Akwai darasu da yawa da za a koya, don kam inda ma shugabannin kasashe mu ko kuma waɗanda suke gwamnoni ko local government chairmomi za su koya darasi daga Nelson Mandela, su bauta ma ƙasansu ko su bauta ma local government ɗinsu da zuciya ɗaya, su yi musu aiki tsakani da Allah, gaskiya da za a ji daɗi. Don yanda Mandela ya tsaya tsakani da Allah ya yi, aka ce sai dai ya yi kaza, ya ce sam in ma zai mutu ne ya yadda ya mutu har ya tafi ba abinci. To in manyanmu za su koyi wannan, gaskiya Najeriya za a samu zaman lafiya, za a kuma ji daɗi.
Kuma mutumi ne wanda ya fi gurdo a bakar fata baki ɗaya na Afirka, Afirka baki ɗaya, kai da duniya ma baki ɗaya. Ina fata bakar fata duk inda take, musamman mu nan Najeriya, su yi koyi ga irin nashi. Lokacin da suka rufe shi akan neman ƴancin ɗan bakar fata, ya shekara 27 da ya fito, aka zaɓe shi ya shiga gwamnati, kaga shekara 4 sai ce ya aje aka ce masa ya ci gaba yace a ga shi har yanzu muna kaunar sa amma sai ce ya aje daga shekara hudu nan ya isa har yanzu duka inda bakar fata take muna kaunar sa
taken bikin na bana dai shine tashi tsaye domin yaki da talauci da kuma tabbatar da daidaito ko adalci a tsakanin al'ummar duniya baki daya baban yaji from murya amurka daga Lagos
To madalla a gaida baban gidan Jibril yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger jami'an kare albarkatun noma daga kasashen Burkina Faso da Mali da ita jamhuriyar Niger din na gudanar da wani taro a birnin Yamai dan tattauna hanyoyin da za a bullo wadakan wata barazana fara ko kwari da tsuntsaye a yanda damuna ke ci gaba da ƙara sauka a waɗannan kasashen wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Muna Barma ya aika mana da wannan rahoton
Kungiyar kasashen yankin Liptako Gurma da ake kira ALG wacce yake kunshe da kasashen Burkina Faso, Mali da Niger ita ce ta shirye wannan taro da ke ba kwararru a ƙarƙashin wani kwamitin ƙasa da ƙasa damar tantauna halin da ake ciki a gonakin jama'ar kasashen uku ta yadda za a dauki matakan dakile dukkan wata barazana. Alhaji Saidu Uwa shine babban darakta a hukumar tafiyar da ayyukan kungiyar ALG.
Kun san shekarar cin hwara kamar shekara bala'i ce. Cikin gonaki koko cikin dazuka inda itace su shi na yasa don kwanga komiti an ka kafa shi don saboda shi bi sau da kafa duka waɗannan wurare inda ake iya samun kwaran nan dukakin ta fara gungu-gungu a samu a kashe ta nan ta mace matakda ma'aikata fannonin kulawa da ciye-ciye na kwari su ma za su ba mu bayanin aikin da sun kai bara sa'annan kuma su ba mu bayanin program da sun kai bana bakwai biyu da sun kai wuce an ba mu bayanin can inda take tasowa yankin Asia babu komi
sakamakon lura da yadda tsuntsaye yake zama wata babbar barazana ga albarkatun noma yasa kwamitin kwararrun kungiyar ta ALG ya gabatar da wata muhimmiyar shawara
jiya mun yi zance kwarai bisa ga tsuntsaye su ma kun san wani bala'i na in shekarar su ta zo nan mun ce wagga kungiyar tamu ya kamata a yi mata gyaran huska don saboda a sa mata cikin kundinta kulawa da tsuntsaye don ku surveillance a tsari wurare tun da an san duka inda suke zama inda suke zuwa inda suke kwana inda suke cin abinci akwai yanzu wata tsutsa sabuwa da aka ce ma chenille légionnaire ba a santa da mugunya kwanna yanzu gashi ita ma ta fara kamari cikin yankin Sahel sai dai a ce ita kamarinta bai kai kamar yadda take cuta ma waɗancan ƙasashe na bakin ruwa kamar su Cote d'Ivoire su Ghana su Benin.
Bankin ci gaban nafiyar Afirka da ake kira Badea wanda ke da cibiya a ƙasar Sudan ne ke tallafa wa kwamitin na Liptako Gurma da kuɗaɗen gudanar da ayyukan yaƙi da fara saboda haka Somda Salvador da ke halartar wannan taro daga ƙasar Burkina Faso ya ce akwai buƙatar gwamnatocin ƙasashen Niger Burkina Faso da Mali su ƙara dafa musu don samun isassun kuɗaɗen tallafi daga masu hannu da shuni.
Avec l'accompagnement du gouvernement des États, ils nous aident à rechercher les moyens.
A baya-bayan nan kwamitin yaƙi da fari a ƙasashen yankin Sahel wato SEALS ya sanar da cewa ƙasashen na Sahel na fuskantar barazanar fadawa cikin halin ƙarancin abinci a bana. Mafari kenan da kwamitin na kwararrun kungiyar ALJ ke ganin buƙatar ƙara jan ɗamarar yaƙi da dukkan wasu cije-cije don kare ɗan ƙalilan ɗin da ake hasashen samu a ƙarshen damanar da muke ciki. Sulaiman Muna Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gade ku ya en binni da ku da ya yan gawe ku ga manoma daide wanda bai rika aiki kwale ba dubbai a jama'a
madalla an gaida Sulaiman Muna Barma kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Jama'a assalamu alaikum barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashin Hausa na murya Amurka zan gabatar. An kwashe sama da shekaru uku kenan bayan da rundunar sojin Najeriya ta haramta hada-hadar kamun kifi da sayarwa a yankin tafkin Chadi. Biyo bayan zargin da aka yi na cewa mayakan Boko Haram sun tsindima cikin harkar domin samar da kuɗaɗen shiga ga ƙungiyar. Masuntan yankin sun koka game da hana su gudanar da sana'o'insu waɗanda suka ce sun gada tun kaka da kakanni. Kuma akasarin su babu wata sana'a da suka iya illa ta kamun kifi. A baya dai idan rundunar sojan Najeriya ta kama kifi a hannun masunta, takan tara ne ta banka musu wuta da zargin cewa 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram na samun kuɗin shiga ta wannan harka. To sai gashi a makon da ya gabata, komandan rundunar sojan Najeriya na Operation Lafiya Dole da ke kula da shi a arewa maso gabashin Najeriya, Major General Ibrahim Attahiru, ya sake baiwa masuntan damar ci gaba da ayyukan sana'o'insu a yankin. Kan wannan batu ne wakilin muryar Amurka Haruna Dauda ya tattauna da shugaban masuntan yankin tafkin Chadi, Alhaji Abubakar Gamande, inda ya tambaye shi ko akwai wasu sharuɗa da aka gindaya musu game da gudanar da harkar kamun kifin nasu.
Akwai dokokin da aka gindaya muna domin yanzu kusan wato Hausa suka ce gani ga wani ya isa wani tsoron Allah. Wato duba da abin da suka faru a baya, to ba zai sa yanzu komai ya zama an yi shi kawai a karaji gai ba. Dole akwai dokoki na wanda mu da jami'an tsaron duka za mu sa ido ga su masu kamun kifi din da kuma duk wanda yake sana'ar da yake ya shafi taba ruwa a cikin wannan tafkin Chadi din, ba za mu yarda ya zama kawai karaji gai ba. Ne kowa zai zo daga inda ya ga dama yayi abin da yake so, a'a duk zamu duba mu zura ido da kai da waton da ga dukkan membobi kenan, a ina ka fito, daga ina zaka shiga, ina zaka zauna, me yake yi, wannan duk yanzu zamu sa ido akai, ba zamu bar abin haka ba.
Alama ku kuma cewa dalilin ma da yasa ka dakatar da kamun kifi a wannan yanki, akwai wadansu dakin zan yan Boko Haram ne sun shiga wannan harka naku, kamar to wannan hanya za ku bi dan ganin cewa wannan abu bai sake dawa dan ya kamar da yake a gidan jiya ba.
A wannan bangaren akwai shawarwari da su jami'an tsaro suka bamu wanda zamu yi wannan zai iya wato kawo muna tsafta a cikin sana'ar tamu. Kuma sannan bangaren mu kanmu muna da tsari na kungiya wanda yake akwai aidika na kungiya wanda yake idan akwai wannan aidika na kungiya to zai iya ba da dama cewa wannan mutumin masunci ne mai harkan kifi ko mai siyansa ko mai sayarwansa, akwai wannan damar. Ita wannan zamu iya ragewa. Kuma sannan akwai shawarwari wanda su jami'an tsaro din suka bamu wanda yake ba sai mun gaya muku ba domin kada wani amfani da wannan damar ta kafafen labarai ya je kuma ya mana wani zagon kasa. Amma dai su jami'an tsaro din sun ba mu shawarwarin abin da zamu yi domin kare mutuncin sana'a da kuma kare mutuncin mu da kuma kare mutuncin kasa din wanda yake mu shugabanni mu muka san abin ko mu zamu yi aiki da abin. Sannan kuma wato abu na gaba shine daga wannan dukkan kasashen nan duka amfani da kifi yakan zo ne karshen ta zuwa Najeriya. To tabbas a kowane wuri zamu sa kwamitoci wanda za su kula da duk kifin da yake a tafkin Chadi nan already da mu riga mun san kanmu ta ina ya fito, ina zai je, su waye suka kama shi, su waye za su saya, su waye suka sayar, wannan duka zamu sa ido akan wannan, ba za mu taɓa barin mu ba kasar mu kunya ba da sauran kuma kasashen da suke kewaye da mu. Abin da ya faru ya isa ba za mu sake yadda wani abu ya maimaito a wannan tafkin Chadi din ba.
Kuna ganin an samu zaman lafiya da za ku ci gaba da wannan sana'a ta ku a wannan yankin tafkin Chadi?
An samu gwargwaron yadda aka samu domin in ka kula dadin ai duk babu, amma kuma yanzu in ka kula duk wanda suke yankin ai sun san abin da wurin yake faruwa. Su sojoji sun yi kokari namijin kokari wanda yake mu da muke yankin mun san irin nasarar da aka samu, mun san an samu nasara, kuma mun gani a ido, kuma mun shafa mun taba mun ji. Ba abin zamu ga wurin sojojin Najeriya sai godiya.
Shugaban masuntan yankin tafkin Chadi, Alhaji Abubakar Gamande kenan a tattauna wasu da wakilin muryar Amurka Haruna Dauda. Bayan da rundunar sojan Najeriya ta sake bude musu hada-hadar kamun kifi a yankin tafkin Chadi.
Yeah.
sauraron mu anan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu sake da muku da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin musamman ma wakilin murya Amurka Haruna Dauda sai kuma Julius Gresham wanda ta hada mana sauti ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa a huta lafiya.
Anan birnin Washington DC agogonmu na cewa a ƙarfi 11:25 yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya ce hakika gargaɗin da masana suka yi na yiwuwar samun ambaliyar ruwa a jihohi 30 na Najeriya. Wani lamari ne da ke tayar da hankali matuƙa. Don haka, ya kamata al'umma mu farka daga baccin da muke yi, mu tashi tsaye don kawar da duk wani abu da ke iya zama sanadin jawo ambaliyar ruwa a mahallanmu. Lokaci yayi da ya kamata mu daina jiran har sai hukumomi sun yi mana wani abu dangane da kula da mahallinmu, kasancewar mu ne muke zaune a cikin sa. Sannan kuma idan ya lalace, mu ne muka fi kowa ta gayyara. Don haka maimakon jiran a kawo mana kayan agaji idan ruwa yayi mana barna a mahallinmu, to kamata yayi mu tashi tsaye don kula da shi. Ɗan magana suka ce rigakafi yafi magani. Sako daga Muhammad Salihu Kauran namo da Zamfara. Sako na gaba kuwa ya ce kawancin da jam'iyyun adawa suka hada a jamhuriyar Nijar domin kalubalantar jam'iyyar PNDS mai mulkin kasar wannan kawance yayi daidai. Ina fatan za su dunkule waje guda domin tabbatar da dunkulalliyar siyasa a daukacin kasar Nijar. Sako daga Alhaji Abbas Baffa Chaledi jihar Bauchi Najeriya. Wannan sakon kuwa ya ce salam. Dan Allah ku bani dama in yi kira ga sabbin zababbin shugabannin kananan hukumomi da kansulolinsu na jihar mu ta Kebbi da su yi koyi da kyawawan halayen mai girma gwamna Atiku Bagudu wajen rungumar al'umma ba tare da bambancin siyasa da addini ba. Sako daga ma'ajin kungiyar murya talaka ta kasa reshen jihar Kebbi Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi. Sai wannan sakon ya ce assalamu bi oyi Hausa. Dan Allah ku mika mana koken mu zuwa ga gwamnatin jihar Kano bisa rashin ruwan famfo dake addabar mu a karamar hukumar Bagwai. Ita dai wannan matsala ta dade tana ciwo al'umma garin Bagwai tuwo a ƙwariya. Da fatan gwamnatin za ta dubi wannan koke namu tare da share mana hawaye. Sako daga Shaibu Adam Bagwai.
To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice gwamnatin Amurka ta sake tabbatarwa jiya Litinin cewa Iran na kiyaye sharuɗan da aka gindaya mata a yarjejeniyar da aka cimma kan shirinta na nukiliya. Yarjejeniyar da a baya shugaba Donald Trump ya kira yarjejeniya mafi muni da aka taɓa yi. Bisa ga dokar Amurka, dole ne ma'aikatar harkokin waje ta sanar da majalisar tarayya kowane lokaci musamman ma bayan kwanaki 90 kan halin da Iran ke ciki game da kiyaye yarjejeniyar. Yunkurin jam'iyyar Republican na canza tsarin kiwon lafiya a Amurka na baya-bayan nan shi ma ya ci tura jiya Litini. Bayan da wasu ƙarin 'yan majalisar dattawan Amurka biyu suka ce ba za su goyi bayan ƙudurin dokar da shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell ya gabatar ba. Amurka ta yaba ma ƙungiyar tarayyar Turai saboda ƙaƙaba takunkuman da ta yi jiya Litini ma wasu manyan jami'an sojin Siriya da wasu masana ilimin kimiyyar ƙasar da ke da hannu a harin makaman guba da aka kai a kan farar hula. Matakan haɗin gwiwa da Amurka da ƙungiyar tarayyar Turai wannan wani ɓangare ne na hoɓɓasar da ake yi na cimma wannan burin.
To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can anjima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shira. A daidai wannan lokacin muna taya Malam Ango malamin makaranta da matarsa murnar samun ƙaruwar ɗa namiji. Allah ya raya shi ya kuma sa masa albarka amin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da Bada Umarni da Engineer Mufid, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.